en nufawa ta mairo jumai en nufawa ta mairo jumai en nufawa ta mairo yumma ba abaki roboto yang almajirai na cikin zikiri ran jumma'a dab da yamma yang almajirai na cikin zikiri ran jumma'a dab da yamma Allah 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 sai suka hangi jumma'a ta mairo te banke ke taraf ka gazal yang almajirai sun ka jura ke dan jumma'i 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 en nufawa ta mairo sai almajirai sun ka jura ke dan jumma'i 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 en nufawa ta mairo ya miliya ga jumma ta mairo yace yawanci ne ke adumma ya miliya ga jumma ta mairo yace yawanci ne ke adumma tun daga shekara 100 da sun ka wuce na san da mata abinda amma baya jumma ta mairo daga shekara 100 da sun ka wuce na san da mata abinda amma baya jumma ta mairo na gode ma jumma ta mairo jumma yar nubawa ta mairo yan almajirai na cikin zikiri ran jumma adab da yamma Allah 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 sai suka hangi jumma ta mairo te banke ke taraf ka gazal yan almajirai sun ka juya ki dan jumma 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 yan nufawa ta mairo nan muka sami al-ilmi jinya wa nan muka sami umaru garin taba wanda ke ba ni riga